sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan radio VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey. Sannan kuma za a iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. A cikin wannan shirin za ku ji dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya ƙi yarda a karye darajar takardar kuɗin Najeriya Naira. Za ku kuma ji yadda jami'an hukumar custom suka kama wasu motoci dankare da tabar wiwi a jihar Oyo. Kada kuma amince kamar kowace rana Alhamis, Usman Kabara zai gabatar da nankasa ba kasawa ba ne.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kokarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara yi musu ruwan bama-baman da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta ta yi, kamar yadda jami'an Amurka suke ta bayyanawa tsawon watanni cewa yadda ISIS ɗin take ta rasa ikon inda suka kwace daga hannun gwamnati a baya. Sun rasa kusan kaso 40 na yankunan da suka taɓa mamayewa a Iraki da kuma kaso 10 a Siriya. Jami'an soja da na leƙen asiri sun ce sakamakon ruwan bama-baman da ake wa 'yan ta'addar sun yi raunin da ba sa iya aika sojojin sa kansu zuwa filin daga kamar yadda suka saba. Wani jami'in leƙen asirin Amurka da ya ce a sake sunansa a wata hira da muryar Amurka ya ce ISIS suna ƙara rauni sosai tun bayan lokacin da suka dinga ƙara faɗaɗa a shekarar 2014. Ya ce yanzu bunƙasarsu a Iraki da Siriya ta yi ƙasa sosai, haka kuma a yanzu ƙungiyar ta'addancin ba ta iya ƙara wa dakarunta ƙarfin yaƙi sakamakon yawan mayaƙan nata da suke mutuwa a kullum.
Masu gabatar da ƙara na Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifukan tsanan wasu mutanen Somalia guda uku da suka farwa a garin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutane biyun da auna 'yan ƙasar Somalia ɗin bisa dalilin wariyar jinsi da kuma bambancin ƙasar da suka fito, tare da zargin amfani da fasassun kwalabe wajen kai musu hari a ranar 19 ga watan Yunin bara. Mutanen ƙasar Somalia suna zaune ne a nan Amurka a bisa ƙa'ida. Tuhumar da ake wa kowanne daga cikin masu laifin ta haɗa da ɗaurin shekaru 10 a gidan yari, haɗe da biyan tarar dalar Amurka 150,000. Saboda wannan laifi da ake tuhuma su ya haɗa da aikata laifin ƙin jinin wani wanda a ƙarƙashin dokar gwamnatin tarayya Amurka laifi ne, jami'an tsaron hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI sun haɗa kai da 'yan sandan birnin Dodge domin binciken al'amarin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Ɗan takarar neman shugabancin Amurka na sahun gaba a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a jiya Laraba ya ce ba zai ɓata lokaci ba wajen canza harkokin diplomasiyya Amurka in ya ci zaɓe. Ya faɗi haka ne a wani jawabin minti 38 a Washington Hotel tare da kushe matakan shugaba Barack Obama game da diplomasiyyar Amurka, wanda ya ce har da abokiyar hamayyarsa kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton aka zartar da wasu matakan. Ya kuma yi alƙawarin kawo ƙarshen ISIS, sannan ya ce ba zai faɗi yadda zai yi ya magance su ba. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗaya abokin hamayyar da ke biye da shi Ted Cruz ya zaɓo tsohuwar shugabar kamfanin kwamfutar nan Hewlett Packard, wato mai suna Kali Fiorina, a matsayin mataimakiyarsa in ya zama shugaban ƙasa. Kali ta taɓa takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican daga baya ta janye a watan Fabrairun da ya wuce. Ta kuma ce ta yi matuƙar farin ciki da alfaharin wannan zaɓota da Ted ya yi.
Gobe Juma'a, idan Allah ya kai mu, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yake shirin kaɗa ƙuri'a game da buƙatar Amurka na maido da aikin kiyaye zaman lafiya a yammacin Sahara bayan ƙasar Morocco ta kori ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 83 a watan jiya. Wa'adin aikin kiyaye zaman lafiya da ake ciki a yankin yammacin Sahara ya ƙare a ranar Asabar ɗin da ta wuce, kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi gargadin yiwuwar barkewar yaƙi idan ba a sabanta shirin wanzar da zaman lafiyar ba. Ya faɗa wa kwamitin sulhu cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi su amfani da damar wajen dagula al'amura. Haka zalika yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar na iya taɓarɓarewa ta haifar da ɓarkewar yaƙi ga dangadan in har aka tilasta fitar da dakarun kiyaye zaman lafiya da ake cewa munirso a takaice, ko kuma in har suka samu kansu a cikin halin da ba za su iya aiwatar da nauyin da kwamitin ya rataya musu na wanzar da zaman lafiya ba. Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da ci gaba da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ki yadda a karya darajar takardun kuɗin Najeriya naira. Wannan mataki ya sa an samu ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje. Wakilin muryar Amurka Kristan ya aiko da rahoto daga birnin Ikko cewa kasuwanni da kuma mutane suna ɗanɗana kuɗarsu a yayin da ƙasar ke tunkarar ƙarancin mai. Masu motoci suna shafa awoyi a kan layi domin su sayi mai. Sannan kuma farashin kayayyakin masarufi sun yi tashin gaurin zaɓe. Misali da kimamin kashi 13 daga cikin 100 a watan Maris. Ga abin da wani ɗan trader a birnin Ikko yake cewa.
In market prices, the food stuff, even the house rent, even the ordinary water we are drinking, everything has increased.
A gafarce ne na ce wani wata mace ce a trader. Ta ce farashin kayayyaki sun tashi a kasuwanni. Ta ce hatta kuɗin haya da ruwan da ake sha sun tashi, a saboda haka ta ce suna ɗanɗanawa. Yawancin kayayyakin masarufi ana shigo da su ne daga ƙasashen waje. Maimakon a karya darajar naira, sai Babban Bankin Najeriya ya taƙaita yin ciniki da kuɗaɗen ƙasashen waje. Hakan na nufin ko 'yan kasuwa ba za su samu dalan sayan kayayyaki ba, ko kuma su sayi dalan a hannun 'yan canji. Wannan al'amari ya shafi shigo da mai cikin ƙasar. A saboda haka masu motoci na shafa awoyi a kan layi domin su sayi mai. Wasu kuma maimakon shafa sa'o'i a kan layi sukan sayi mai ne a kasuwannin bayan fage. Ga tsada kuma ba lalle ba ne su samu man da ba a garwaya ba. Wasu masana harkokin tattalin arziki sun ce karya darajar naira zai sa farashin abubuwa su tashi, wato su tashin gaurin zabe amma kuma na ƙaramin lokaci kafin su daidaita ko kuma su sauko. To amma shugaba Muhammadu Buhari ya ce kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a baya da aka ɗauki irin wannan matakin. Wasu magoya bayan shugaba Buhari ɗin sun ce a shirye suke su jira. A taƙaice sun yarda da wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka. Kamar wannan mutumin mai suna Malam Kabiru Muhammad, wanda shi ma ɗan kasuwa ne.
I think it's good policy because it's just matter of a few maybe a year or some months.
Yace shi yana ganin wannan manufa ce mai kyau, matakin da shugaba Buhari ya dauka. Yace domin kila a shawo yana 'yan watanni ko kuma shekara, daga baya mutane za su ga cewa abubuwa sun gyaru. Yanzu kuma sai birnin Badon. Wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa jami'an hukumar hana fasa ƙauri ta Najeriya masu kula da jihohin Oyo da Osun sun kama wasu motoci shaƙe da tabar wiwi da kuma tufafin gwanjo.
Mr. Ogunko ya TBM shine controller hukumar custom mai kula da jihohin Oyo da Osun da mika tabar wiwi din ga hukumar NDLEA a rashin jihar Oyo.
Day before yesterday we were able to seize two vehicles that had what we call cannabis sativa. That's the biological name for Indian hemp. We intercepted this through intelligence. Our officers were very, very vigilant and they were able to make this seizure.
Mr. Ogunko ya TBM yace a shekaran jiya sun kwace motoci biyu a kida tabar wiwi kuma sun kama motocin ne talekin asiri saboda jami'an su suna sa ido sosai shi yasa suka sami nasararin wannan kamin. Ogunko ya kara da cewa za su mika wa commander NDLEA tabar wiwi din daga nan sai jakunan masu fasakauri a jihar Oyo.
I have said and I will continue to say that Oyo area command has no place for smuggling.
Ogunko ya ce ya fada ya kara jaddadawa cewa babu damar yin smuggle a jihar Oyo da take karbar tabar wiwi din. Commander NDLEA a jihar Oyo Mrs. Omolade Paboyode ta ce NDLEA da custom dan jinmu ne da dan jinmai.
We are cooperating with each other. If in the line of my own job I come across any contraband or any seized vehicle, I will transfer to customs, and if customs in the line of their duty comes across anything that has to do with NDLEA, they will transfer to NDLEA.
Uwar gida Paboyode ta ce NDLEA suna hada kai tsakanin su idan a cikin aikin su NDLEA suka sami wani abu da aka haramta ya shafi custom za su mika wa custom, su ma jami'an custom idan suka kama wani abu da ya shafi NDLEA za su baiwa NDLEA. Tace sun dade suna wannan hadin kai ta buƙaci hukumar custom su ƙara hada kai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Wannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Usman Kabara zai gabatar da nan ƙasa.
mutane wani aikin mutane alhaji yiji jallo baba na musu ban salkari dan ai baban ai alhaji yiji ne fa Malange wa mai bankuru dan Usman Alhaji Widi Jallo Widi dan
Allah ya ji kan Alhaji Mamman Shata yanzu lokaci yayi da zamu gabatar da nan kasa
Nakasa
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 ba kasawa ba Nakasa ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba A makon da ya gabata mun fara tsakuro tanadin da kundin tsarin mulkin Najeriya yayi wa mutanen da ke da bukata ta musamman wanda wasu ke kallon su a matsayin nakasassu har suke fuskantar tsangwama a wasu kasashe masu tasowa Kundin tsarin mulkin Najeriya har ya haramta tsangwamar duk wani dan kasa to amma bamu ga inda ya fitar da maganar laifi karara akan tsangwamar masu nakasa halittar su ba ma'ana fige kaza daga gashin ta gaba daya wajen bayyana gatan da kundin tsarin mulkin zai yi musu inda muka bada misali da sashi na 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ya magana akan tsangwama to bari mu ci gaba da duban abin da muka faru a shekarar 1993 lokacin mulkin tsohon shugaban Najeriya a mulkin soja wato General Ibrahim da masu baban gida mai ritaya daftarin dokokin mulkin sojin Najeriya ya bayyana karara game da yadda haƙƙin duk wani dan Najeriya yake wanda yake da nakasa a tare da shi inda dokar ta ce duk wani nakasashe a Najeriya dole ne a bashi kulawa da kare haƙoƙinsa kamar kowane mai lafiya a cikin ƙasar sa to amma da aka zo aiwatar da kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999 sai kuma aka nemi dokar aka rasa ta yi batan dabo sama ta yi ko ƙasa ba a ganta a cikin kundin tsarin mulkin farar hula a Najeriya ba akwai wasu tsare-tsare da aka wajabta aiwatar da su ga ƙasashe masu tasowa musamman akan nakasassu wanda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a lokacin gangamin nakasassu na duniya game da ƴancin da aka ware na haƙoƙi da kuma abubuwan da ya kamata a tanadar wa nakasassu wanda aka aiwatar a watan Disamba shekarar 2006 a birnin New York na nan Amerika nan gaba zamu ji waɗanne haƙoƙi ne majalisar ta ɗinkin duniya ta tanadar wa nakasassu don rayuwarsu ta inganta kamar kowa yanzu kuma sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba inda za a ji bakon mu na yau wato Malam Ayuba a birnin Jos wanda yake da wata ma'aikata ta musamman don koyar da nakasassu sana'o'i
na kasa ba kasawa ba
dawa nake magana da farko
Malam Ayuba Burki Gufan director na Beautiful Girl Handicap People Center da ke birnin Jos
kana da wata nakasa ne ko ya kai naka rayuwar take
lalle ni ina da nakasa ina da shekaru 5 sai na kamu da polio wato shan inna tun daga lokacin ban sake amfani da kafafuwa na ba ina nan a cikin keken gurabe ne tun lokacin
da farko me ka fahimce mutum an ce nakasashe ne
kaga da nakasa a yadda na fahimce shi wani dan lalura ne kawai wanda duk dan adam kan iya fuskanta amma kuma ba shine karshen rayuwar mutum ba kamar yadda an fara ba kafa bane shi nakasa yadda aka fuskance shi shine zai sa ya zama ko nakasan ko babu kamar mu a ma'aikatan mu na Beautiful Girl Handicap People Center muna kera kekuna na guragu sandunan tafiya da breastis da duk dai wani abu da zai taimaka ma nakasa shi mutum ya zama ya iya tafiya saboda mu je mu sa su a makaranta ko a koyi sana'a muna ganin lalle nakasa is just a challenge waiting to be overcome sai na dai shiga turin
ba matsala ai wato wani kalubale ne
yawa
to ita wannan ma'aikatar da kai magana kuna yin kere-kere da sauransu ya aka waye kafa ta
ni ne na kafa ta a shekara 1999 zuwa yanzu mun riga mun kera kekuna na gurago da mun bayar a kan jihohin arewan Najeriya da kuma wasu jihohin kudancin Najeriya 2012 a shekarar nan da muka shiga
to taya kake daukan nauyin ma'aikatar
to ma'aikatan da ba ta taba samun wani tallafi na musamman daga gwamnati ba, ko ta jiha ko ta tarayya ko ta karamar hukuma ba. Amma wani lokaci mukan kai ziyara, mukan mika kekuna, wasu gwamnatoci sai su ɗan taimaka, amma yawancin nauyin wannan ma'aikatan namu yara ta ne a wuyan bayin Allah da suke tallafa mana,
wanda ba cikin gwamnati ba kenan.
10,000 ba na gwamnati ba.
To
da shi ne muna gyara wannan kekunan mu ba, musamman wanda suka samu polio.
To kyauta kuke ba su koko suna siya ko suna dan aje wani abu ne?
Eh, to kazan dama niyan mu shine za mu sayar da kekunan sai mu amfani da kudin mu saki kera sabobi. To da muka fara aikin sai mun tarar yawancin wanda suka kamu da ciwon polio din nan talakawa ne fitu, kuma ba wanda zai iya ya zaro kudi ya zo ya biya kudin keke daya. Kuma gashi mutane suna nan birjin ba kaza. Shine mun fara cewa to idan mun samu wanda yana da niyya zai iya zuwa makaranta, ko wanda zai koyi sana'a, ko kuma wanda zai iya fara dan jari, to za mu ba shi keken a kyauta. Amma ya tabbatar ya cika wannan kaidan. To zuwa yanzu dai daga 1999 zuwa yau mun ba da kekunan sun kai 10,011.
To amma kun taba zuwa wurin gwamnatin ku ce ga a taimaka muku?
Muna zuwa kasan shi ciwon polio wato shan inna ya yi daban da sauran cututtuka da suka addabe mu, musamman mu da muke nan kasashe masu tasowa. Lokacin da aka fara aikin yakan cutan polio, gwamnati ta sa nauyinta da karfinta gaba daya akan yaki da cutan polio ne kadai, ba a duba wanda sun riga sun kamu da ciwon polio ba. To kaga kaman ciwon kanjamo wato HIV, daga rana ta farkon an fi sa fifiko akan mutumin ko mutumin da ta riga ta kamu da ciwon, kuma burin su a lokacin shine me zamu yi mu cuce ran wannan bawan Allah ko wasu nan bayan Allah. To daga lokacin sai ya sa gwamnatoci suna nan da budget a kasa, duk shekara in za a yi budget akan sa special allocation na masu cutan HIV
na musamman.
Sannan yauwa, so kaga idan kana harkan da ya sha dangane HIV za ka iya rubuto proposal ta samu gwamnati, kuma idan sun ga proposal ɗinka ya yi kyau amma approval a ware wasu kuɗi na musamman a bayar na tallafa. Wato mu a harkan polio babu wannan, only taimakon da akan samu shine idan ya dangane yaki da cutan polio. To mu kuma ko da yake mun sa hannu a yakan polio, amma mun fi sa karfinmu a fannin tallafa ma wanda sun riga sun kamu da cutan, kuma babu wannan kason da gwamnati ta riga ta ware. Mun bi gwamnatoci da yawa, mun aiko da proposal, mun yi lobby duka, amma ba wani abun da ya taka kara ya kare da ya fito a ta gefen gwamnati.
Irin wannan din da ya faru kamar yadda kake magana, kun dan iya kokarin ku abu yana neman ya faskara. To ya kake kallon abun hakan ya bai buge maka guya ba?
Lalle kam ka san na daya ni din ina da damuwan matsalan da kaina, kuma na ga yadda taimakon karatu shine ya soya rayuwana, shine ya sa na zama abin da na zama yau. Kuma na san cewa duk mai cutan polio wanda ya soka aina rarrafe a kasa, idan ya samu taimako na karatu ko koyar sana'a ko kuma ya fara dan jari na kasuwanci, a nan ne kadai zai iya mai da ya tsare mutuncin shi ya zama mutum mai dogara da kanshi. So inda mun samu karfin gwiwa kenan, lalle ba mu same shi da soki ba, amma ba mu kasa a gwiwa ba. Muna samun encouragement duk lokacin da mun mika mutum keke daga ya tashi a kasa, ya hau keke, ya ja, ya tafi.
To kasan wasu za su hau keken sai su tafi su yi bara ko kuma su yi sana'a, ya kuke ku gane wanda ba bara za su yi mutum da ba su kuke a bara ba?
Gaskiya wannan shine babban magana, saboda yawancin akan cika form akan ne ba zan yi bara ba, da ina bara amma yanzu zan bari. To kaga shi barace-baracen nan kamar addiction ne, ban san mai Hausa ba kan kira shi.
Wato wani abu mai shiga jiki.
Yawwa, da zaran an fara to bari shi yana da wuya.
To in Allah ya so a mako mai zuwa za a ji cigaban tattaunawar da muke yi da shi Ayuba game da nakasa da sana'o'in da yake koyar da su. Kamar yadda muka yi alƙawari a makon da ya gabata, Babangida Jibrin wakilinmu na Lagos ya ziyarci gidan nakasassu a Lagos. Ga kuma yadda ya dan tattauna da wani bawan Allah game da nakasa da yadda ake kallon su, musamman ta bangaren sana'o'i.
Da farko, yaya suna?
Muhammad Dahiru Dan Adam, sarkin samarin jihar Lagos.
To gashi na same ka a wannan gida inda ake aje nakasarsu. Kamar yadda na sani, gida ne da aka ce tun zamanin Bubu Marwa aka yi shi. To, ina dalilin wannan bara?
A dalilin bara yana da yawa, amma bai wuce guda ɗaya ba. Muhimmi dai rashin kula da muka samu tun daga farkon gida. Mafi yawancinmu ƴan arewa ne, kuma ƴan ƙauye ne. Mafi yawancinmu kuma zaka samu mun taso ne daga gida mara ƙarfi. To, amma babu taimakon komai na kasashe. Kamar misali a kuturu makaho gurgu, akwai gurgun da ba abinda zai iya yi kwata-kwata in dai ba a taimaka mishi ba. Akwai kuturin da ba wani abu da zai iya yi. Makaho, akwai makahan da ba abinda zai iya. To, ko da ake cewa ana koya mana sana'o'i, in mutum ya kalli Najeriya ƙasa ce wanda bata dogara akan kayanta na cikin gida ba.
To, muna godiya a madadin waɗanda duk aka ji muryoyinsu. Sai wani makon za mu sake juyowa da shirin na kasa ba kasawa ba, inda za a ji irin rawar da mai bawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato shawara akan harkan nakasassu ya ce zai taka a cikin wannan matsayi da aka bashi. Chubahiro Dedone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Ga ra'ayin ku masu sauraron mu, waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi.
Assalamu alaikum, suna na Babba Haruna Damba, Habaji Bajo ga ƙaramar hukumar Fona Kaje jihar Gombe. To, alhamdulillah, a gaskiya muna yabo ga wannan hukuma ta EFCC a bisa ƙoƙarin da take yi na zakulo masu almundahana a cikin sassan ƙasar nan. Gaskiya mun ji daɗi da aka kwace waɗannan gwalagwalai a hannun wannan tsohuwar minista Alisa Maiduke. Gaskiya abin ya ɗaure mana kai, wannan maƙudan kuɗaɗe fisa billahi kusan miliyan 700 fa. Duka kuma wai gwalagwalai ta saya, bayan kuma ganan talakawa wanda sun rasa 700 a cikin aljihunsu. Suna cikin kunci, suna cikin wahala, suna cikin masifa da bala'i. Lallai ta ƙara bayyana a fili, gwamnatin da ta gabata ta yi wadaƙa da watanda da dukiyar talakawan ƙasa, a inda talakawan ƙasan kuma ke cikin halin niƙa. So, muna fatan hukumar EFCC za ta faɗa ayyukanta zuwa ga sassan Najeriya domin zaƙulo waɗanda ake zargin su da almundahana, domin kuma muna gani suna watayawa a cikin ƙasa, suna yawo sai ka ce dukiyarsu ne. Don haka ya kamata a cin sasa musu maido da dukiyar talakawa. Na gode daga Babba Haruna Bajoga, ƙaramar hukumar Kuna Kaji jihar Gombe, garkuwar ƙungiyar manyan talaka da yashin jihar Gombe.
Assalamu alaikum, gidan rediyon VOA. Ina son ku miƙa min godiyata da jinjina ga shugaban ƙasa ta Honorable Buhari a na Najeriya. Da Honorable Buhari na Najeriya, ya yi haƙuri duk wani dambarwar da ake yi game da sa hannu kan budget, in Allah ya zo da za ta ƙare, kuma za a yi aiki shi da ya sa gaba. Mun sani yana ƙaunar 'yan Najeriya, wannan hali ne kawai na siyasa. Wasalam, Adamu Usman Ingawa daga Accra, Ghana.
Kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Kokarin wargaza 'yan ta'addar ISIS a Iraki da Siriya ya sa masu da'awar kafa daular Islamar a wani mawuyacin hali tun bayan fara musu ruwan bama-bamai da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta ta yi, kamar yadda jami'ai suka bayyana tsawon watanni a nan Amurka, yadda ISIS ɗin ke ta rasa ikon wuraren da a da ta kwace daga hannun gwamnati a baya. Masu gabatar da ƙara a Amurka sun ba da sanarwar tuhumar wasu mutane da aikata laifukan tsana ko nuna ƙin jinin wasu mutanen Somalia guda uku da suka farwa a birnin Dodge da ke jihar Kansas a watan Yunin bara. Tuhumar ta zargi mutanen biyu da auna 'yan ƙasar Somalia ɗin bisa dalilan wariyar jinsi da kuma bambancin ƙasar da suka fito. Ɗan takarar neman shugabancin Amurka na sahun gaba a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump a jiya Laraba ya ce ba zai ɓata lokaci ba wajen canza harkokin diflomasiyyar Amurka in ya ci zaɓe. Gobe Juma'a, idan Allah ya kai mu, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yake shirya kaɗa ƙuri'a game da buƙatar Amurka na maido da aikin kiyaye zaman lafiya a yammacin Sahara, bayan ƙasar Morocco ta kori ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 83 a watan jiya.
wa'adin aikin kiyaye zaman lafiyar da ake ciki a yankin yammacin Sahara ya kare a ranar Asabar din da ta wuce.
To a gaishe kama sauraro, yanzu nan kusan karfe 3:30 na dare ne a gogon Washington DC, kuma za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. Lokacin za ku ji wani sabon shirin ciki hadda filin sai bango ya tsage. A halin yanzu kwajin mai alice a madadin sauran abokan aiki, nake mana fatar alheri a wuni lafiya.